da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alƙiyama. Lokacin da na ga matashiyar wannan lacca, sai na ga ya dace sosai mu karanta littafin manzilatu salati fil islam, matsayin sallah a musulunci, wallafar Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani, wanda kun fi saninsa da littafin Sahihul Muslim. Idan ka ce mutum ya gyara sallarsa ko ya yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake, to har sai ya gane darajar abin da kake cewa ya gyara din, sannan zai iya kula da shi. Wannan lamarin na sallah wanda da yawa a yanzu musulmai suka tozartar, akwai waɗanda da yawa salloli suna kubce musu, ko dai ba su san yadda za su yi sirama ba, ko ma a'a ba su mai da hankali a kan sirama ɗin ba. Da yawa suna tsammanin cewa kawai idan sallar ta wuce ko ma ba ka yi ba, lafiya lau, ba wani abu. Wasu kuma suna da ƙoƙarin yi ɗin, to amma yadda suke sallar ba haka aka ce a yi ba. Suna yin sallar kamar awon igiya, suna yi wa sallar ɗibu da kanka, ba tare da hankaltar cewa shin sallar ta yi kamar yadda aka ce ko ko a'a. Za mu ji cewa sallan nan da muke yi guda biyar tana da tasirin da za ta canja mana rayuwarmu, tana da tasirin da mu za mu fara ganin canji, alamun tana karɓuwa. Domin in dai har ana yin ta yadda ya dace, to akwai wasu miyagun ta'adu da ɗabi'u da za ta hana mu, tana daɗa ƙara mana kusaci ga Allah jalla wa'ala. Ya sallan nan take, sai mun gama fahimtar waɗannan bayanan, sannan wataƙila wannan ilimin ya taimake mu wurin mu gane yadda za mu kula da ita, mu yi ta kamar yadda aka ce. A wannan littafi a gurguje da za mu karanta, malam ya yi magana a kan manufar sallah, hukuncinta, hukuncin wanda ya batta, dalilai na Alƙur'ani da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da suke gwada maka yadda ma ya kamata ka yi sallah. Da farkon aka ce as-salatu, shi wannan lafazin balaraban lafazi ne, asali ana nufin addu'a, ita ce as-salah. Shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sai ya ce wa salli alayhi, ai ka yi musu addu'a, ka yi musu fata na alkhairi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kira ɗayanku walima ya je, idan yana yin azumi, azumin tatsawuri ko kuma abin da ya kama da haka, yace falyusalli, to yayi addu'a, ma'ana ba sai ya ci abincin ba, yayi musu addu'a. Kenan a dunkule za mu gane cewa asali ita sallah ta kunshi bayanai akan wato kyakkyawan ambato. Kyakkyawan ambato, idan aka raba sallah ga mala'iku, to ana nufin yaban da suke yi da kuma addu'a da suke yi wa mai wanda suka yi wa. Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, mala'iku suna, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi. Sai ce yusalluna, suna yin sallah, a'a, ana suna yin yabo, suna yin kirari, suna wasa shi da kalmomin da suka dace da shi. Abul Aliya almajirin Sayyidina Abdullah ɗan Abbas ya ce salatin Allah shi ne yaban da Allah yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban mala'iku, salatin mala'iku kuma addu'a da suke yi cewa ya Allah ka yadda da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, doriya akan yadda ka yadda da shi. Duka wannan lafazin nake so mu gane, za mu ji ana ta maimaita sallah, sallah, sallah. Da haka shi ma salati da muke cewa ai daga as-salatu ne, as-salatu kuma ita ce sallah ɗin. To don haka wannan shi ne tushen lafazin. Kenan salatin Allah sai ya zama ana nufin rahmarsa, jin ƙansa, tanyansa, tallafinsa, agajinsa, tausayinsa. Salatin mala'iku kuma sai ya zama ana nufin istighfari, neman gafara, neman yardar Allah maɗaukakin sarki. shi yasa Allah jalla wa ala yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, ai ana nufin yaban Allah madaukakin sarki akan su. A shar'ancen aka ce sallah ana nufin wata ibada ta musamman wadda Allah jalla wa ala ya shar'anta wa bayi ma abuciyar wani yanayi na musamman wadda ake bude ta da kabbara harama kuma a karkare ta a kammala ta da sallama, wadda kuma akwai wasu sharuɗa da suka rataya a wuyan wanda zai yi ta gabanin yayi ta, shine sharuɗa na tsarki. An kira ta da sallah saboda a ciki ta kunshi addu'o'i, ta kunshi yabo, ta kunshi kirari ga Allah jalla wa ala. Idan muka bibi lafuzan sallah, tun daga abin da kike yi ki bude sallar, akwai nau'i na wasa Allah, akwai nau'i na girmama Allah, kina cewa Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Wannan lafazin da a ce ni da ke da muke sallah mun hankalce shi, da zai magance mana da yawa daga cikin matsaloli da muke fuskanta na rayuwa. Ma'ana duk girman mai girma, duk wani abu yadda ya kai da kambama da kasaita da yadda yake baki tsoro, to Allah yana sama da shi. Duk wanda yake jin ya isa, to Allah ya fi shi isa. Duk wanda yake ganin zai iya yin wani abu, to Allah ya fi shi damar yayi wani abu. Damarsa tana biyewa bayan damar Allah ne. In Allah bai bada dama ba abin da zai faru. Ma'ana daga sanda ma mai sallah yayi kabbara harama, to ya saki duk wani abin da ba Allah ba saki uku. Ya rike Allah shi shi ɗaya tilo. To shi yasa yayin da kaga musulmi yana tararrabi, yana damfara da wasu, yana ganin su wane su za su yi mai, ba dan su wane ba da yanzu na zama kaza, to wannan bai samu kasan da ake bukata ba ya samu na daga sallar. Amma da ya hankalci abin da yake faɗa, wannan addu'o'in da yake da kalmomin da yake amfani da su, to da ya gane cewa ba wanda zai masa abin da Allah bai mai ba. Sannan kuma duk abin da Allah ya yi masa, to ta zauna ta faru, ba wanda ya isa kuma ya mai ya kawar da shi daga wannan. Kin ga wannan madarar tauhidi ne da tsantsar tauhidi. Shi yasa zamu ga ita wannan sallar wato ta Allah ce zuriya, babu wani abu da yake sofanata, yake sirkata. Na misali abin da ya sha sai abin da ba a rasa ba, su kuma suna biyayya ne ga biyayyar Allah, kamar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar addu'a da zaki kina roƙon Allah ya miki wani abu, ai shi ma Allah kike roƙo. Yabon kuma da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma ai Allah jalla wa ala shine yace ai. Dukkaninku nan kun san hukuncin sallah. Idan muka yi magana akan sallah, muna magana salloli guda biyar. Allah jalla wa ala ya farlanta wa bayi su yi sallah guda biyar a cikin safiya da maraice. Wanda babban abin da ke jan hankali akan sabgar sallar nan, da aka tashi shar'anta ta, sai da aka yi takakkiya, sai da aka yi tafiyayya har saman 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 bakwai, har aka kai magaryar tikewa. Sannan Allah jalla wa ala ya yi gani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da a tsakaninsu akwai tafinta ba. Allah ya ce fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihima auha. Anan fa aka yi wahayin sallah, aka ce ga yadda za a yi. Ragowar abubuwa kuma musamman ake turo mala'ika ya zo har duniya, har ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wani zubin har cikin shimfiɗarsa don ya sanar da shi wannan saƙon. Amma da aka tashi sabgar sallah sai aka ce a'a, sai aka turo aka ce ka je akwai saƙon da za a baka. To ta yaya mutum zai tozarta wannan lamari shi kuma ya wanye lafiya? Ta yaya mutum zai cika da imani matsawar ya tozartar da sallah? Sanin kowa ne daga cikinmu sallah wajibi ce a cikin safiya da maraice, da dalilai na Alƙur'ani mai girma, da dalilan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da ijma'in malaman musulunci. Matsawar mutum musulmi ne mai hankali wanda ya kubuta daga abinda zai hana shi ya salla kamar mace wadda take halin rashin tsarki jinin al'ada ko jinin bi wannan shine kawai za a yi musu uzuri ba za su yi salla ba malamai suka bada wata ka'ida suka ce matsawar mutum yana hayyacinsa to ya wajaba yayin salla a yanayin yadda yake ma dama al'aqlu mawjud fa as-salatu maqluba shi yasa zaki ga in ba zaki iya ba a tsaye zaki a zaune in ba zaki iya ba a zaune zaki a kashin gide idan ba zaki iya ba a kashin gide zaki a kwance a rigingine in ba zaki iya ba kai har ta kai mutum zai yi salla da ishara kai idan mutum ba zai iya ishara ba Allah ya kiyaye zai yi salla da zuciyarsa ma'ana matsawar yana hankalta ya san waye a sama da waye a kansa ya san me yake kai me yake kaiwa me yake kawowa yana cikin hayyacinsa to an wajabta mai yayi salla a yanayin da yake ciki Allah jalla wa ala ya ce inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta hakika salla ta kasance a bar farlantawa ce wadda take da lokaci sananne wadda Allah jalla wa ala ya wajabta ta ga mu'minai an wajabta ta kuma an kayyade mata lokaci wannan kayyade lokacin kuma Allah jalla wa ala shi ya kayyade manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma aikata a cikin sunnarsa da magana yayi fashin bakin lokutan wanda ba dan wannan fashin bakin ba da ba mu gane ma wani lokaci bane lokutan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sayyidina Mu'adh dan Jabal yace ya je garin Yaman ya tura shi da jumlar saƙonni wanda suke na farali na wajibi wanda ya tura shi yace ya sanar da waɗannan mutane daga cikin saƙonnin da ya bashi bayan saƙo na kalimatu shahada sai yace idan sun karba ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar cikin safiya da maraice فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة هكذا يتكى جاية مسو ألا يا وجب تامس في صلو لي بدابير أتكن سافيا دمريتي أحاديث سيدنا عبد الله أم عمر وان ديزو تكن صحيحي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتكى أنجينا مسلمتي أكن تواسو تراكو حرساسي guda biyar daga cikin wannan harsashi guda biyar sai yace da tsayi da sallah kai ka ce musulunci jini ne wanda yake tsayawa sam akan turken sallah da ragowar turakun da suke tallafa mai ta yadda da a ce turken sallah zai rushe to tamkar wannan ginin ne a dige wani me wani bangare mafi muhimmanci misali wannan bangon a make shi ginin sai ya tuntsura in ba ai wasawa ma sai ya rufta gaba daya tamkar haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi a wannan magana ya zo a hadisin sayyidina ubada ta dan samit yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace salloli guda biyar Allah ya wajabta ya farlanta akan bayi duk wanda yazo da su ba tare da ya tozarta wani abu daga ciki ba yana mai raina hukuncin Allah to alƙawari ne akan Allah ya shigar da shi aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafhumin wannan maganar cewa duk wanda shi kuma ya tozarta to alƙawari ne Allah ya kona shi alƙawari ne Allah ya kona shi malamai sun yi ijma'i akan sallah wajibi ce kamar yadda muka ce sai fa ga wanda yake da uzuri daga cikin wanda suke da uzuri a nan gurin ana ambata mai al'ada wanda ba ta da tsarki ko wanda take cikin yanayi na jinin haihuwa domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ai idan mace tana cikin yanayi na rashin tsarki ai ba ta yin azumi kuma ba ta yin sallah yayi musu tambaya amma istifhamu taqrir tambaya ce ta tabbatarwa sabai suna tambayar me ya hukunce shi ah ta nake idan mace tana cikin yanayi kaza ba za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba suka ce eh mana yana ce musu to haka hukuncin Allah yake abin da zai haska mana matsayin wannan sallar wanda sai mun san shi zamu iya kiyaye ta. Musulunci yana kallon sallah a matsayin ginshikin addini. In aka ce ginshiki shine pila, shine harsashi, shine abin da yake wato jigo, abin da idan babu shi babu abu. Kai ka ce gaba ɗaya musulunci ma an tsora shi akan ta. An gane? Ka ce musulunci an tsora shi akan sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Mu'adh bin Jabal yace, babban lamari wanda Allah ya fi wajabtawa bawa, wanda ba wanda zai kubuta sai yayi shi, shine musulunci. Ginshikin kuma musulunci shine sallah. Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah. Kenan ana nufin idan wannan harsashin ya fadi, to mutum ba shi da sauran rabo a cikin addini. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira shine abu na farko da za a fara tambayar kowanne daga cikin mu. Akwai jimillar tambayoyi da za a yi mana, amma sai an gabatar da maganar sallah. Ya ce sallah ita za a fara tambaya. Ana sa ran idan sallar bawa ta yi, don Allah yadda Allah zai iya wa mutum a ragowar. Amma idan bawa ya samu matsala a sallah, to zai wuya bai samu matsala ba a ragowar. A hadisin Anas ɗan Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a fara wa bawa hisabi a kai shine sallah. Idan ta yi kyau, to dukkanin ayyukansa za su yi kyau. Idan ta lalace, to ba zai sha ba, ayyukansa ma ba inda za su yi. A wata riwayar ya ce farkon tambayar da za a yi wa bawa shine ka yi sallah? Wace irin sallah kai? Wace irin sallah kike? Ya ce idan har sallar ka yi, to bawa zai kubuta. Idan kuma ba ta yi ba, to bawa ya taɓe ya yi asara. Aka yi ce khaba wa khasira, ya taɓe ya yi asara. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa abinda zai saura kafin tashin alkiyama, abu na ƙarshe da za a nema a rasa a addini shine sallah. Wanda kun kula mun fara laso wannan lokacin? Mun fara laso wannan lokacin?
Domin
mutane suke barin sallah saboda dalilin. Mutane nawa ne suke barin sallah saboda dalilin sha'ani da shagali?
Da
ƙoƙari domin bukukuwa. Mai ƙoƙari ita ce wadda za ta tara tarama su bayan lokacin ya fita. Amma wani mutum ya taɓa gaya, ya ambaci wata sana'a, ya ce ka ga masu sana'a kaza, wallahi aglabiyya su ba sa yin sallah. Ya ce musamman sallar asuba, ba zan faɗi sana'ar ba. Ya ce musamman sallar asuba, ya ce ba sa yi. Saboda sana'a ce da take tambayar energy da yawa. Don haka za ka ga da rana lokacin da suke wannan aikin, ya ce sai su ce sai sun tashi. Ya ce mai ƙoƙari a cikinsu shi ne yake yin ramuwa. Ya ce in sun kwanta bacci kuma ba sa iya tashi da asuba su yi sallar. Ya ce shi ya sa? Ina tambayar sa me ya sa da kana sana'a ka za ka daina? Sai ce saboda galibi lokacin da nake wannan sana'a ba na sallah. Wannan kaɗan ne daga cikin wasu abubuwan. Akwai abubuwan da ma ba ka san su ba. Kuma yana nan ya yi yawa a cikin mutane. Rashin yin sallah yana da yawa a da'irar samari da 'yan mata. Saboda wasu dalilai nasu na karan kansu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamun da suke haska alkiyama ta taho, za ka ga kusan sallah ana tozarta ta. Ya faɗa ya ce lamarin addinin musulunci za a dinga warware shi gaba bayan gaba, gaba bayan gaba. Abinda Allah ya haramta mutane sai su yi watsi da shi, sai su normaltar da shi, sai ya zama yin wannan abin ya zama normal, ba matsala ba ne. Kamar yadda muke ganin maƙiyanmu suna ƙoƙarin abubuwa na saɓan Allah su cusa shi a cikinmu, su nuna cewa ai normal ne, ba wani abu ba ne. A kira abu da sunan da ba shi ba nasa ba, domin wai a wofintar da tunani, saboda wai abin ya zama ruwan dare. Alisalam ya lissafa wannan ya ce wa akhiruhu as-salah, abu na ƙarshe da zai saura na addini sallah. to da zara an tozartar da ita ba za a dau wani lokaci ba za ta shi alkiyam yazo da lafazin cewa abu na farko da za a fara daukewa cikin wannan al'ummar ita ce amana abu na karshe da zai saura ga musulmi shine sallah mana zaka kasa gane wannan musulmi ne ko musulma ce sai idan ka ganshi a masallaci take ce ashe wani dama musulmi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ita ma sallar zaka zama ita ce abin addini na karshe da za a dau daga cikin abin da ke gwada miki muhimmancin sallah ita ce wasiya ta karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana yi za a zare ransa yana cewa as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula ku sauke haƙƙin abin da daman ku ta mallaka ku kula da sallah ku kula da sallah yana wannan maganar Allah ya zare masa rai daga cikin abin da ke gwada miki muhimmancin sallah Allah jalla wa ala ya yabi masu yin ta kuma yayi umarni da mutane su yi ta
assalamu alaikum sai da kwana
a cikin abin da yake shine alqur'ani ya masu bai sai yake daga cikin da yake musu suna yin sallah yace wankum fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlihi bis salah yabo ne ake ga annabi isma'il daga cikin dalilin yaban wa kana ya'muru ahlihi bis salah ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah shin kina tsammanin shi ya tozartar kuma ya umarci iyalansa ai a wurin koyarwa ba za a samu koyarwa mai tasiri ba matsawar ke baki ya abba amma kika ce wani yayi sun ce koyarwa ta hanyar aiki koyarwa a aikace ta fi tasiri akan koyarwa da magana ba kya so ƴaƴanki su yi ashar kada su ji kina yi kina so ƴaƴanki su kula da sallah kafin ki ce su yi ke ki fara yi wannan ya fi isa matuƙa shi yasa zaka ga duk wanda kaga yana tozarta sallah galibi a gida yaga ana yi wanda kaga yana kula da sallah galibi aka ga haka yaga ana yi Allah ya zargi waɗanda suke tozarta sallah saboda kasala inda yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah sai wasu mamaya baya suka maye bayan mutanen kirki babban abin da suka fice da shi shine tozarta sallah adaa'u as-salah suka tozartar da sallah wattaba'u ash-shahawat suka bibisha a wata sha'awacin su Allah yake fa sawfa yalquna ghayya da sannu za su hadu da azabar Allah kuma ya fada daga cikin sifar munafikai suna tozartar da sallah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salah qamu kusala cikin mutuwar jiki munafikai suke tashi za ta zauna ga wuri tana bari tashi bari na tashi bari na tashi
ba kunna ta
sai ta shafe mintuna awanni tana mutuwar cikin mace tana kutsawa cikin mutuncin mutane tana yin abin da ba a sa ta ba tana latsa-latsan waya amma idan sallah ta zo sai kaga idda ka san me babu karsashi babu kuzari babu himma babu ruhi na gashi zaka gana da Allah madaukakin sarki malamai suka ce a duk rukunan musulunci a duk rukunan musulunci shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa siyam ramadan wal hajj sallah ta fi kowanne muhimmanci saboda muhimmancin sallah asali ba sallah biyar aka farlanta ba guda 50 aka farlanta yanzu waɗanda ba sa iya yin biyar da 50 din ake yi ya zani da ya zani sai yadda ta yi to idan kika karanta hadisin Isra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya karbo sallah da ya sako sai ya hadu da annabi Musa sai annabi Musa ya dakatar da shi sai yace da me kazo sai yace ai na gana da Allah kuma ya farlanta wa mabiyana sallah yace guda nawa sai yace guda 50 ce a cikin yini da maraice sai yace ka koma ka nemi a rage domin na jarraba mutane na mutane na sun fi naka kokari kuma ba su iya yin abin da aka umarce su ba ballanta na kuma mutananka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ban guje ba ina kai kawo tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah jalla wa ala har sai da aka mai da shi guda biyar saboda gata da soyayyar annabi Musa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a biyar din ma tayi ka koma a rage tayi koma a rage sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina kunyar Allah kawai sai aka ji Allah ya kira yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce inna laka bi hadhihi al-khamsa 50 kuje ku yi wannan guda biyar din amma za a ba ku ladan sallah 50 za a ba da ladan sallah wanda wannan yana nuna maka ba dan cewa tana da matsayi ba to da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai a ce to an dauke muku ma sallah amma saboda muhimmancin ta sai aka ce a hakan dai za a yi kun gane ko idan kika shiga cikin alqur'ani Allah ya ambaci sifofin yan aljanna ya ambaci sifofin waɗanda suka rabauta to amma da ya tashi lissafawa na ganki Hafsa da ya tashi lissafawa sallah ya fara ambato ya ce qad aflaha almu'minuna tabbas haqiqa mu'minai sun rabauta kai ka ce an tambaye Allah su waye waɗannan mu'minan sai ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un sune masu khushu'i a cikin sallar su anan ana tambayar Allah waɗanne ne sifofi waɗanne ne yanayi na ƴan aljanna wani irin qualities suke da su ya aka suka samu shiga aljannar sai Allah yake cewa quality na farko da suke da shi shine sun kasance masu yin sallah ne to anan bari in juya miki abin idan kika koma inda Allah ya tambaye ƴan wuta me ya kawo ku wuta sifa ta farko da ya faɗa shine tozarta sallah ma sanakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wutar saqar sai suka ce me lam nakum minal suka ce ba ma yin sallah dan haka kina so ki shiga wuta wuta direct ki daina yin sallah ki daina yin sallah direct ki kira mutuwa ke yar wutaci kina son aljanna kina ce wa sallah kada ki wasa da ita kada ki wasa da ita duk shagalin da ki kake wasa da ita duk wani sha'ani da muhimmancin sa kake wasa da ita kowane irin dalili ne aiki ne a office kasuwancin ki ne waya kike yi duk abin da kike yi to kasa yake da sallah muna ganewa saboda muhimmancin ta aka ce ba wai mu din me ba a iyalan mu mu tabbatar suna yi dan Allah haka muke ba magana ake ta cewa a ke din ki yi sallar ba ke ana sa ran zaki iyalanki me kika yi wata irin tsayuwa kika yi na ki tabbatar suna sallar Allah jalla wa ala yace wa'mur ahlaka bis-salah ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka jajirce ka dage kai ma akan haka din ka tabbatar kana yin sallar to sau da yawa yaran mu su kwanta su bacci ba tare da sun yi sallah ba himman mu shine mu tashe su su tafi makarantar boko amma ba mu tambaye su ba sun yi sallah ko ba su Sayyidina Abdullah ibn Umar yace Annabi sallam yace muru auladakum bis-salati li 70 ku umarci ayayen ku su yi sallah tun suna yan shekara 7 wadribuhum alaiha li 10 in suka cika shekara 10 kuka ce su yi ba su ba to kuma yi musu bulala kuma yi musu me bulala mana kula da daftar da su duk abinda Allah zai ce a ladaftar a kansa saboda ba ai ba yana gwada muhimmancin sa ya kai inta saboda muhimmancin sallah mutum biyu da aka dauke musu alƙalami aka ce idan sun dawo hayyacin su ko sun tuna sai sun rama kin san wanda ya mance yayi abu yana da zunubi yana da alhaki ba shi da alhaki wanda bacci ya kama shi ba shine yasa yayi baccin ba akwai waɗanda suke kwantawa su kisaita waya su kisaita abin da zai tashe su su ma yi warning su ce in ka suke ka tashe ni duk abin da ne maka kai ka tsaya basu yadda a tashe su ba ko basu yadda a tashe su ba su kulle kansu kaga wannan tariku sala ne dama ya tsara ba zai sallar ba a wanda bacci na Allah da Annabi ya dauke shi to kaga babu alhaki a kansa babu zunubi na cewa ya bar sallah amma bayan ya tashi ya wajaba kuma yi haka ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin sayyidina Anas bin Malik yace man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu wa aqimis salata li dhikri wanda ya mance wata sallah ko bacci ya dauke shi bai sallar ba to da zaran ya farka ko da zaran ya tuna falyusalliha ya wajaba yayi ya sallace ta ba tare da la'akari wannan lokacin ana yin sallah ciki ba ko ba a yi domin shi mas'ala ta qara'i ko da a lokacin ya fado lokutan da aka hana a yi sallah kai tsaye zaki tashi ki sallake an gane ba a daga kafa ba a jirkinta wurin rama sallah to shine malamai suka ce haka na wanda ya fita daga hayyacinsa kamar mai ciwon farfadiya ko ciwon wanda dai bai san ma inda yake ba ko yayi dogon suma matsawar wannan dogon suman bai yi kasa da kwana uku ba bai yi sama da kwana uku ba to zai rama amma idan ya fi kwana uku ba zai rama an gane shine al-mughma alai za ku ga za a ce wani bai san waye a kansa ba ya yi dogon suma watakila sai bayan sati ma ya farfado ko abin da ya kama da haka to har wannan ma fa in dai bai fi kwana uku ba ya waje bai rama a sallah saboda fuqaha suna cewa wanda ya fi kwana uku bai san inda yake ba ya fi kama da mahaukaci mahaukaci kuma babu alƙalami a kansa amma wanda ya kwana uku wannan ya fi kama da mai bacci don haka mai bacci kuma akwai ramuwa a kansa Allah jalla wa ala ya kira sallah a cikin alƙur'ani da cewa imani yin sallah imani ne to rashin yin ta fa rashin yin sallah menene yace wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah bai canja al-qibla ba daga al-masjid al-aqsa zuwa al-masjid al-haram dan ya tozar ta imaninku tunda mun san sahabbai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun dau tsawon lokaci suna kallon al-baitul muqaddas daga baya sai aka ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai aka dawo ana kallon ka'aba to akwai waɗanda a wacin alƙibla suka yi sallah ba su kalli wannan alƙibla ba sai aka ce ku kwantar da hankalinku da wanda suka mutu da wanda suke raye din duk Allah bai canja alƙibla ba dan ya tozartar da wancan aikin da kuka yi sai aka kira ta da imani ba a kira ta da sallah ba a wasu lokuta inda Allah jalla wa ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni na abubuwa to yana keɓantar sallah da ambato misali yace mai utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta abinda aka yi maka wahayi na daga littafi sai aka ce wa aqimis salah kuma ka tsaya da sallah ashe tsaya da sallah ko al'amru bi iqamati salah ashe baya cikin abinda aka yi masa wahayi yana ciki amma me yasa aka keɓance ta da ambato lil ihtimam saboda muhimmancin ta kai ka ce sallar ta fi komai muhimmanci a nan an gane za mu ga a cikin alqur'ani da yawa an ambaci sallah sai a hada ta da wani aikin na alkhairi misali wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsaya da sallah ku bada zakka qul inna salati wa nusuki ka gaya musu sallata da yankana wannan yana gwada maka muhimmancin ta Allah ya farlanta ai sallah a duk yanayi kamar yadda muka ci har a lokacin tsoro, har a lokacin yaƙi. Shi yasa sai ya sanya salatul khauf. Me yasa ba dauke ta ba gaba daya? Saboda muhimmancin ta ya kai yadda ba za a dauke ta ba. Sannan sai aka hada mata yanayi mafi cika, mafi tsafta, mafi dacewa shine tsarki. Har aka ce ma tsarkin shine sharadin ingancinta, sharadin ingancinta. A yayin sallah an hana mu shagalta da wani abu in ba sallah. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya tara sahabbai za a yi sallah, yana cewa ku yi sallah irin ta mai bankwana. Yana cewa ku daidaita sahunku, kada ku saba sai Allah ya saba zukatanku. Sallah ta mai bankwana kamar a ce miki wance ta yadda sallah ki raka biyu kina gamawa ga mala'ikan mutuwa ne zai karbi ranki. Yaya kike tsammanin wannan sallah za ta zama? To haka fa ake so mu dinga yin sallah. Ta musamman ce ko? Za ki sallah ta musamman. To haka ake so sallar mu'minai ta zama. Da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un, ai irin wannan sallar suke. Ina jin na taɓa gaya muku a wasu majalisai irin wannan. Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair dan gidan Nana Usman, amma shi ba shi da sahabbanci dan an haife shi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ciwon kafa ya kama shi har sai likita ya ce za a yanke kafar. Sai aka zo mai da wani abu ana kiransa nabiz. Nabiz kamar tsimi ne wanda ake ganin wasu cikin malamai suke ganin kamar ma ba shi da bambanci da giya, amma ba giya bane. Sai dai ka san abu idan ya buga yana iya bugarwa ko? Da aka kawo mai sai aka ce sai wannan menene? Sai aka ce in ka sha wannan za ka yi bacci mai nauyi. Sai ya ce a ashrabu khamran, kuna so in sha giya ne? Sai suka ce to ai kafa ka dai sai an yanke. Sai ya ce ba zan sha ba. Sai wasu a cikin ƴan uwansa suka ce in ya fara qiyamul layl dan ku yanke kafa. Aka ce Urwa ya in ya tada sallah yana yin irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A raka daya karanta Baqara, Nisa, Ali Imran. Kin tafi masallaci da wata lanjarar ya kafa ki liman ya ja shafi daya da rabi kina ta korafi kina complain. Hisbi nawa ne wannan? Baqara, Ali Imran, Nisa. Isi da
goma
a raka da yawa goma da motsi fa, amma an ja shafi biyu kina complain. Aka ce aka yanke kafar, aka yi dressing din kafar, bai sani ba yana wannan sallar. Da ya farfado garin ya tsaya shine sai ya tuntsire ya faɗi, sannan ya gane ashe ma an wannan. Wannan ba tatsuniya bace fa, ba tatsuniya bace gaske ne. Ma'ana wasu bayin Allah saboda irin wato yadda suke hankaltar sallar su, ta sa idan suna sallar suna mance dawa da komai, wanda wannan ya same shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance idan yana cikin damuwa yana cewa Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, lokacin sallah bai baka kira mana mana ko za mu mance da duka damuwoyin duniya? Da haka in damuwa ta yi mai damuwa, na Aisha ta ce faza'a ila sallah, kawai sai ya tashi ya fara sallah. Ga maganin damuwa sadida. Amma sai wanda ya iya abin nan ɗinsa, wata sai ta fara ma mai sallah za ta shiga cikin ɗimuwa ta yi ta lissafi, kaga an samu matsala. Shi yasa za mu ga yayin da muke sallah an hana mu mu shagalta da wani abu in ba sallah. Inna fi salati la shughla, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sunan abi daud yake cewa wani mai sallar ba shi da rabo a cikin sallar sa sai ɗaya bisa goma, wani sai biyu bisa goma, wani sai uku bisa goma. Haka ya danganta yadda dai ya cika tsarki, ya cika khushu'i, ya cika rukunan sallar, kai akwai wanda ma zai sallar ya dai sauke nauyin amma ba shi da komai a cikin sallar. ba shi da rabo a cikin sallar. Me yasa? Domin yana yin sallar ne yana ne tintintini, yana lissafi, tana lissafin kasuwancinta, tana lissafin matsalolinta tsakaninta da mai gidanta, tsakaninta da abokiyar zamanta, tsakaninta da kaza, tsakaninta da kaza. Wai ba za ka tashi kuma wannan lissafin ba sai ta ce Allahu Akbar. Da ta ce kuma assalamu alaikum, lissafin ya tsaya. Menene hukuncin wanda ya bar sallah? Malamai suka ce wanda ya bar sallah ko dai ya zama ya batta ne saboda sakaci, ko dai ya zama ya batta saboda yana inkarin wajabcinta. To wanda ya batta yana inkarin wajabcinta wannan kafiri ne, babu sabaji tsakaninsu, ba shi da wani rabo a musulunci. Wannan ijma'i ne na ahlul islam. Amma wanda ya batta saboda sakaci, wata rana ya yi, wata rana ya ƙi, wata rana ya rama, wata rana ya ƙirama, to wannan fasikanci ya tabbata a kansu. Kun ga ai Allah da ya ambaci kafirai, me yace? Yace alahira yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Za a kira su zuwa yin sallah amma ba za su iya yin sallar ba. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, ba za su iya yin sallar. Dan haka kenan ashe ba wanda yake kin yin sallah sai wanda yake ba musulmi ba. Ataya ayar yace wa qad kanu da'una ila as-sujudi wa hum salimun, sun kasance ana kiran su zuwa su yi wannan sujjadar da koshin lafiyar su a nan duniya amma suna kin yi. To a gobe gobe al-qiyama za su so su yi sujjadar amma sai me? Kasusuwan su ba za su ne lankwasa ba, sai dai Allah ya nikar da kasusuwan su. Ko sun so su yi sai su je sai su kifa da fuskar su. Allah jalla wa ala yace kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Mai ishara zuwa ga wannan dalilin dazu. Zamu ga daga cikin sharuddan karbar tuba a musulunci shine tsaye da sallah. Allah yace fa in tabu wa aqamu as-salah, in su idan suka tuba suka tsaye da sallah wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi din, ɗan uwanku ne a addini. Mafhumin wannan shine da abin a ce mutum su tuba din amma ba su tsaye da sallah ba, to ba su da ingantaccen tuba, don haka ba ƴan uwanku bane a musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, alƙawarin da yayi saura tsakaninmu da wanda ba musulmi ba shine sallah, wanda ya bar wannan sallar ya kafirta. Sayyidina Abdullah ibn Shaqiq ɗaya daga cikin tabi'ai yace ya zauna tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fahimci babu abin da kai tsaye suke bada fatawar in aikinsa kafirci ne sai sallah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahma yayi magana akan cewa wanda ya bar sallah yana kafirta kuma babban kafirci. Ya kawo fuskoki guda goma da suke gwada cewa ya kafirta. Ibnul Qayyim Allah ya ji kansu da rahma a littafinsa sai da ya ambaci fuskoki har guda 22 da suke tabbatar da wanda ya tozarta sallah bai yadda da wajabcinta ba shi ma ya fita daga musulunci. Daga cikin tagomashin da ake samu in an tsaye da sallah, sallah tana saita ɗabi'a, tana mai da mutum ya zama mutumin kirki, tana sanya shi mai hankoran aikata alkhairi, tana sanya shi ya zama yana yin baya-baya da saɓon Allah. Ina masu yin tarbiyya, ku iyayen al'umma ne, daga cikin abin da za ki ci nasara wurin tankwara ‘ya’yanki ki mai da hankali matuƙa da gaske kiga suna tsaye da sallah. Idan Allah ya yi miki dace kika samu taufiki suna yin sallar yadda ya dace, kaso mai tsoka na matsalolinsu zai ragu. Ina yara waɗanda suke da kangara suke ba da matsala, a mai da hankali a sa ido a tabbatar suna yin sallah, za a samu raguwar wannan kangarar tasu sosai. domin Allah jalla wa ala ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika sallah tana yin hani ga barin me alfasha da munkari. Duk abin da yake saban Allah ba shedan ne yake tunzura bawa ba, ba Allah ya ce alladhi yuwaswisu fi suduril nas ba. To dan haka za a toshe wannan kofar, ba zai samu damar da zai yi wannan abun ba. Ina fata mun gane ce inna as-salata tanha 'anil fahsha. Shi yasa daga cikin hanyoyin da za a dakushe shaye-shaye, wanda ya sanya shaye-shaye yana yi, to a kula da ya kula da sallarsa. In dai zai kula da sallarsa, to Allah ba zai hada mai mai ba abu biyu ba, ya zama gawurtaccen dan shaye-shaye kuma gawurtaccen mai kula da sallah. Kin taba gani? Kin taba gani? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Wannan sallar za ta kori ne, za ta kori wannan mummunar ɗabi'ar. Daga cikin tagomashin da sallah take haifarwa ma'abocinta shi ne ba za ta bar shi ba sai ta kankare mai ragowar zunubansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da salloli biyar da wanda yake kula da su. Yace ku bani labari, yanzu idan a ce ɗayan ku kullun ya fito a kofar gidansa akwai wani tafki, akwai wata korama, akwai wani wuri da aka tara ruwa, sai ya fada ciki yayi wanka har sau biyar, shin ku a jikinsa za a samu sauran datti? Sahabbai suka ce ba za a samu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to haka sallah take wa ma'abocinta. Ki asuba, azhar, la'asar, magariba, isha, kullun kina kula da ita, to kai ka ce wannan sallar tana wanke ki ne da sabulu da soso, tana wanke ki zunubin ki, zaki hadu da Allah baki da zunubi. Ma'ana ashe ba istighfari bane kadai yake kankara zunubi, kula da sallah yadda ya dace yana kankare laifin bawa. Sannan wannan sallar tana zama annuri, tana zama haske ga wanda yake yinta. Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya ambaci sallah sai yace duk wanda ya kiyaye sallah to sallah za ta zamto masa annuri, za ta zamto mai dalili, za ta zamto masa shi kubuta ranar gobe alkiyama. Amma wanda ya tozartar da sallah ba za ta zamto mai annuri ba, ba za ta zamto mai dalili ba, ba za ta zamto masa kubuta ba. Yace ranar gobe alkiyama kuma za a tashe shi tare da Qaruna da Fir'auna da Hamana da Ubayy ibn Khalaf. Mu kula a wannan hadisin Abu Duy ya faɗa annuri, dalili, kubuta. Menene wannan annuri? Dalili dai yana nufin dalili da ke tabbatar da gaskiyar imaninsa. Haka ne? Haka ne? Kubuta kuma kubuta daga azabar Allah. To menene shi wannan allurin? Menene haske din? Ya zane mu gane hasken sallah. An ce hasken sallah tun daga duniya yake farawa kafin ma ranar gobe alkiyama. Yaya wannan annurin yake? Ba sani ba? Yaya annurin sallah yake a duniya? Na'am. Nutsuwa ko kuma me? Nisantar abin da bai dace ba ko kuma me? Ƙarfin imani ko kuma me? Na'am. Mutum ba zai samu damuwa ba ko kuma me? Kaifin hankali ko kuma me? Malamai suka ce wannan jamil, wa amsa ku ta yi kyau sosai. Malamai suka ce shi wannan annurin zai zama hissan wa ma'anan. Mai yin sallah daban ne, zaka same shi yana da dattaku. Wallahi kun ga waɗannan sabgogin da ake na rashin arziki, wallahi sallah ta isa ta hana. In dai sallar da mutum yake yi ita ce irin sallar da aka ce ba yadda za a yi zama dan satar mutane. Kai ka san wanda zai ta saka gaba ya ce na sace ka kawo kuɗi, ka san babu wannan annurin, babu wannan annurin da aka ce sa ya kashe wanda ya sace ya fi komai sauki, ya ci zarafin wanda ya sace ya fi komai sauki, yayi kaza yayi kaza ya fi komai sauki. Me yasa? Saboda ba shi da annuri, ba shi da annuri. To shi yasa ga wayanda suke so su gyara halin wasu, to babban abin da ake so a maida hankali a kai shine a tabbatar suna yin sallah, a tabbatar suna yin sallah. Allah jalla wa ala yana daga darajar waɗanda suke yin sallah, domin mun san hadisin Thauban mauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Thauban yana cikin waɗanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yaba aikin da yake, sai ya kira shi sai ya ce, Thauban, ya ce ka je kai tunani duk buƙatar da kake da ita ka zo ka tambaye ni, ka ji mai karamci? Kin taɓa yi wa aikin ki haka? Ba za ki iya ba, kina tsoron kata ce gwaldin wayan ki take so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada an-nas, ya mutum mutane kyauta, ya ce wa Thauban, je kai tunani duk abin da kake so ka zo ka tambaye. Saboda zurfin basirar Thauban, kun san me ya tambaya? Sai ya ce, as'aluka murafaqataka fil janna, ya ce ina so aljanna ga gidana ga gidanka. Ba sahabban Annabi sallam ba ƴan duniya ba ne, ba ƴan duniya ba ne, ya ce ina so a aljanna ga gidana ga naka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jim ya ce, awa ghaira zalik, ba ka da wata buƙatar sai wannan, ka dai nemi wani abu. Saboda ya san makwabtaka da shi ba ta da sauƙi, biyayyen halitta a ce ga gidanka ga nasa, lamarin nan babba ne fa, lamarin nan babba ne fa. Sai shi kuma Thauban ya ce, huwa zalik, in ba wannan ba, ba ni da wata buƙata, la ilaha illallah. Kun san me yake mai? Ya ce, fa a'inni ala nafsika bi kasrati sujud, to ka taimake ni a kan kanka wurin wannan muradin naka ya cika, ka je kai ta sallah, ka je kai ta sallah. Shi ne malamai suka ce, kana so gidanka ya zama kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ka yi da gaskiya a kan sallah. Don Allah a irin wannan lokacin kar ki bari gajiyar aiki ta hana ki zuwa salatul tarawih. Idan ko ba ki je ba, ki tabbatar kanki kwanta kin yi aikin da kike ibada ne, to kar ki wa kanki sagege duwa. Mutanen cikin gidanki da kika ciyar, kika yi musu girki, kina da ladan duk azuminsu, to sai ke da ku zama ɗaya, ki samu ki sheke ki wuce su. In kika hada da sallah kin musu nisa, an gane? Da haka ki tabbatar kin yi sallah. Duk da ɗaya wanda liman zai yi, kar ya dame ki, aljanna ce, aljanna ake nema. Ina fata an gane. Kada ki dinga sha ruwan tsuntsaye, yau kin je sai bayan kwana uku ki koma, yau kin je sai jibi sai gata, gata ki sha ruwa haka, a'a kake haka, ki zama kullum kina yin wannan sallah. Saboda ki wa kanki tarbiyyar da in shekara ta kewayo a kwana 30 din nan kin yi boosting din energy dinki na sallah, yadda za ki iya ci gaba da yin sallah kamar yadda ya dace. Tafiya tattaku zuwa sallah, takun dama lada ake rubutawa, takun hagu a kan karazinin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya shirya daga gidansa ya tafi masallaci, Allah zai tanada masa garar baki. Mun san garar baki ko? Da Larabcin ya ce, a'addallahu lahu nuzulan fil janna. Garar baki shi ne idan yau kina da ƴan uwa a Kaduna, ko ƴan uwan mijinki, ko kaza, ko wasu ƴan uwanku da sauransu, sai suka yi miki waya sai suka ce, wance, idan Allah ya kai mu jibi a gidanki za mu sha ruwa, za ki tarbe shi da wani irin yanayi? zaki kokarin tanadin abin da zai faranta musu rai ko wannan abin da kika tanada shine garar baki shine da larabci annuzul to ya kike tsammanin garar Allah Allah shine akramul akramin mafi karamcin masu karamci to duk wanda ya tafi masallaci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'adda Allahu lahu nuzulan fil janna Allah zai tanada masa garar baki a cikin gidan aljanna mala'ikun Allah ta'ala suna yin addu'a suna cewa Allah ka kare ta Allah ka yarda da ita Allah ka yafe mata Allah ka magance mata damuwar ta Allah cika mata burinta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sallah yana zaura a wurin yana azkar mala'iku za su dinga Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu ina masu suna kammala sallah su zumbur su tashi kai ka ce an zumbuda musu ulala a bayan su to wanda yayi wannan addu'ar mala'iku ta kuce masa
yan
kuwa masu albarka wannan sallar da nake magana akai
an tashi sai ta wuce
manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya bada sharadin yadda za a yi ta shine yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to amma gabanin sallah din sai ya shimfida da tsarki domin tsarkin yana da alaka kai tsaye da ita sallar nagartar da aka samu wurin tsarki yana da alaka da sallar idan tsarkin ya inganta ana sa ran sallar ta inganta idan tsarkin ya samu matsala ana sa ran sallar za ta samu matsala a hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kabari guda biyu sai ya tsaya yayi jin sai ya kalli sahabbai sai ya tambaya yace yaushe aka binne waɗannan sai aka ce tun wani lokaci sai yace innahuma la yu'adzaban yanzu haka maganar da nake muku azaba yake musu wama yu'adzabani fi kabir kuma ba wani babban abba ne su a tunanin su yasa ake musu azaba yace ɗayan su kana la yastatiru min al-bawl ya kasance baya sanya shamaki tsakanin sa da fitsarin sa ma'ana in yaje zai cellara fitsarin ya dawo cikin sa ya dawo tufafin sa ko kuma a fitsarin bai gama digewa ba ya tashi ya sa sutarsa kuma ya je ya yi sallah gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nema musu gafara ɗayan kuma magulmaci ne yace kuma fakana yamshi bin namima shi kuma yana yin gulma ya dauki zancen wannan ya kai wancan ya kai dauki na wannan ya kai wancan dan ya bata tsakanin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyo wani tsagi na jikin bishiyar dabino sai ya saka sai yace tabbas za a rangwanta musu matsawar wannan abun bai bushe ba ma'ana kin ga rashin cikakken tsarki ba kawai yana janyo azabar kabari bane a'a kai tsaye sallar ki ba ta yi to shi yasa abu na farko mu kyautata tsarkin mu ba zai yi wuce kyautata sallar ki ba sai kin kyautata tsarki ki samu isasshen lokaci da zaki shiga banɗaki ki dahara ba tare da garaje ba babu wani garaje to yanzu ba kuna yin browsing ba a cikin banɗaki samari da 'yan mata suna browsing a cikin banɗaki da waya ake shiga ko sai a shafe minti 30 ko kaza sai mala'iku sai wai mala'iku sai aljanu sun gaura mutum mari in bai wasa ba me ya kai ki gidan aljanu gidan aljanu da haka ki samu cikakkiyar nutsuwa ki yi taharaki kamar yadda aka ce sannan ki fito ki shiga sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi yasa ma yake jan kunnan wasu idan ya ga sun yi sallah ba daidai ba ya zo a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci kawai sai wani ya shigo ya yi sallah sai ya zo ya masa sallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai amsa sallamar ba sai ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya kara zuwa ya irin wannan sallar da ya dawo sai ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah har akai haka sau uku sai ya ce mai wallazi ba'ataka bil haqqi nabiyyan la uhsinu ghayraha fa'allimni, yace na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya a matsayin annabi, ban iya sallar da tafi wannan kyau ba, koya mu dama haka ake so, in baka iya ba kada kai gaddama, kace ban iya ba, kace ban iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tashi zaka yi sallah fa kabbir, kace Allahu akbar. Shi yasa mai risala anan yace wala yutiqu ghayra hadhihi alkalima, wannan Allahu akbar baya wadatarwa. Ko da an samu sual Imam Abu Hanifa suna cewa za a iya faɗa wata kalmar, amma zance mafi rinjaye Allahu akbar ake cewa. An gane? An gane wannan? To don haka mas'alar kuma daki-daki yadda ake sallah, wannan kuma watakila wani mahalli ne daban ba wannan ba, za a koye shi. Amma ina so in ce mu kula da sallar mu ta fuskar shigarta da cikakkiyar da cikakken tsarki. Mu kula da sallar mu ta fuskar yin sallar da cikakkiyar sutura, musamman ku mata. So ake ko ina da ko ina ki rufe shi ruk daga ƙasa har sama, kake yadda kina sallah wani bangare na jikinki yana bayyana, akwai matsala. Don mace baki ɗayanta al'aura ce in banda fuskarta da tafin hannunta, don haka sutura, yin sallah sutura ce ta musamman. Sutura yin sallah sutura ce ta musamman. Daga cikin muhimman abin da ya wajaba a same shi a sallar ki shine nutsuwa, ta yadda za ki sallar kina hankali.